الرحيم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شي gaba da karatu al-littafi at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wanda babban malami Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabidi ya rubuta yau muna a subdu ta 21 ga watan Jumadal Akhirah hijran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 zamu ci gaba da karatu dai a kitabu tayammumi zamu tashi kenan a hadisi na karshe a ciki shine hadisi na 222 wanda tarjamar da Imam al-Bukhari Allah ya kanshi da rahama yayi masa shine babu sa'id at-tayyib wudu'ul muslim yakfihi min al-ma baban da zai nuna cewa guri tsarkakekke arwalla ce ta wanda yake musulmi kuma ta wadatar da shi daga ruwa mana inda bawaye amfani da guri tsarkakekke wajen yin taimama a lokacin da ya zamanto ya cika sharadi rashin ruwa ko kuma cutuwa in an yi amfani da ruwa sai ya taimama to matsayin taimaman nan kambacin aiki ne da ruwa babu bambanci tsakankanin kenan sallar da kai ta da taimama da wanda kai ta da arwalla saboda haka ma da makai yanzu aka samu ruwa ko kuma a sai bayan lokaci ya huta aka samu ruwa ba za ka sake ba sallar da ya zamanto kai ta kenan da wannan taimama din saboda haka shine mutun da zai nemi guri tsarkakekke yayi bismillah ya buga hannun shi biyu sai ya bushe ko kuma ya karkade sai kuma ya shahi huskar shi sai kuma ya dauki tafiin shi na hagu ya dora a tafin shi na dama ya shahi bayan Allah ya dora dama a saman tafin hagu ya shahi bayan shikenan ya gama taimama kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu ani Imran ibn Husain radiyallahu anhu qala daga Imran ibn Husain al-Khuzai wanda yake al-Qadi na Basra Abu Amr ibn Abdul Barri yace kana min fudala'is sahaba wa fuqaha'ihim yana daga fiyayyu a cikin sahabbai yana daga kuma waɗanda suke masanan fiqhu na sahabbai har ma mutanen Basra yace sukan ambata karama da Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama Imran ibn Husain da ita cewa ya kasance yara al-hafaza yana ganin mala'iku masu kiyaye mai aiki wa kanat tukallimu kuma sukan ma yi masa magana saboda haka kenan yana daga karama shi yakan jin zancen mala'iku ya rasu hijira tana da shekara 52 Allah subhanahu wata'ala ya mai jin kaida rahama sannan kuma hadisan shi a cikin Bukhari yana da hadisi 12 radiyallahu anhu Allah ya kare ra'a gare shi qala yace kunna fi safarin mun kasance muna a halin wani bulaguro ma'ana lokacin zamu dawo daga bulaguran ko dai bulaguran na dawowarsu ne daga Khaibar kamar yanda ruwaya ta Muslim ko kuma Hudaybiya shekara ta 6 kenan kamar yanda Abu Dawud ya fitar ko kuma hanyar Makka kamar yanda yake a motsa daga hadisi na Zaid ibn Aslam amma kuma tariqa wadda take mursala ko kuma hanya ta Tabuka kamar yanda Abdul Razzaq ibn Hammam As-Sanani ya fitar amma kuma hanya wadda take mursala kenan ruwaya ta Muslim dawowa daga ina Khaibar man Rasulullah man Nabi sallallahu alaihi wasallam muna tarra Annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna asraina yace mu kin sai zamanto asraina mun yi tafiya wacce take ta dare hatta idza kunna fi akhir al-layl har sai lokacin da muka zamanto fi akhir al-layl muna karshen kenan dare asraina Imam Jauhari yace laraba suna cewa asraitu asraitu idza sirta laylan in kai tahiya ta dare saboda haka wasu suka ce kuma asura shine kenan sayru aimatul layl tahiya ta dukkanin dare
wasu kuma suka ce a daren gabaki ɗaya ana kiran shi kenan da haka. Saboda haka yace a lokacin da ya zamanto asraina hatta idza kunna fi akhir al-layl, sai da ya zamanto muna a ƙarshen dare, waqa'na waqa kenan, kaga an gaji an yi tahiyya a farkon dare ba su huta ba sai ƙarshen dare, waqa'na waqa sai muka yi barci yin barci, wala waqatan ahla inda al-musafir minha, yace wala waqa babu wani rurrumi wani barci ahla wanda ya fi daɗi inda al-musafir wajen ɗan bulaguro minha, kamar wannan barci na mi na ƙarshen dare, saboda kenan mun gaji sai zamanto kenan barcinmu ya kasance ƙarshen dare, wannan kenan shine sababi wanda ya sa kenan suka sauka a gurin. Saboda haka ya ce sai muka sauka a wannan guri, a lokacin kuma muna jin tsoron dama kar ya zamanto mun yi barci ba mu samu mun yi sallah ba. Ya ce a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce akhafu an tanamu anis sala, ina jin tsoron fa kar ku yi barci daga yin sallah. Kenan wannan ya faru a wata ruwaya din. Saboda haka ya ce fa ma aqadna illa harrushams, babu abin da ya farkar da mu kawai sai kuna na rana. A can da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce akhafu an tanamu anis salati, ina jin tsoron kar ya zamanto fa kun yi barci ba ku yi sallah ba. Sai Bilal ya ce ana uqiduhum, ni zan farkar da su. Saboda haka ya ce fa ma aqadna, babu abin da ya farkar da mu daga barcin mu illa harrushams, sai kuna zahir rana, ma'ana kenan mi hudawar rana, gumin rana sai samu kafalka. Wa kana awwal man istaqadha fulan, farkon wanda ya farka shine fulan wani, aka ce shine sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, thumma fulan, sannan kuma wani. Malaman suka ce akwai ihtimalin cewa Imran ibn Husayn ne kenan rawi kan hadisin, saboda zahirin yana nuna kenan ya halarci wannan. Babu yanda za a yi kuma iya ba da labarin abin da ya gani, kaga sai mi sai bayan ya farka, tunda ai shine yake rawaito mana abin. Kenan bayan sayyidina Abubakar sai shi thumma fulan ya ce sannan kuma wani. Malamai suka ce akwai ihtimalin cewa wanda ya tarayya kenan da Imran ibn Husayn wajen ganin wannan al'amari ɗin ganin ido. Thumma kenan Umar, a ruwaya kenan ta Tabarani, thumma Umar ibn al-Khattab, sai kuma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kenan shine na hudun waɗanda suka zamanto sun farka. Saboda haka ya ce thumma fulan, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Rabi'u, bayan sayyidina Umar sai kuma na hudun, kenan na hudu a cikinmu. Saboda haka mutane hudu suka fara farkawa. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza nama lam yuqad hatta yakuna huwa yastayqid. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kuma ya kasance adatan sallallahu alaihi wasallam idan yana barci sallallahu alaihi wasallam lam yuqad, ba a farkar da shi hatta yakuna huwa yastayqid, har sai in shine sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya farka da kanshi. Lianna la nadari ma ya hadisu lahu fi naumihi, saboda ba mu da masaniyar menene yake faruwa a barcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana takan iya yiwa ana yi mishi wahayi sallallahu alaihi wasallam, wanne yasa kenan in yana barci mu ba mu farkar da shi. Wa kana rajulan jali, saboda haka yace falan mastaqada Umar, a lokacin da sayyidina Umar ya farka kenan, tunda shine na hudu waɗanda suka farka. Falam mastaqada Umar, lokacin da sayyidina Umar na hudun waɗanda suka farka ya zama ya farka, wa ra'a ma asaban nas, yaga abin da ya samu mutane na makara. Wa kana rajulan jalida, ya kasance mutum ne wanda yake da kenan, yake da jara'a, mutum ne wanda yake da tsayuwa ko jajircewa, yake da dagewa ka abu. Fa kabbara, a lokacin sai zamanto ya yi kabbara. A wata ruwaya ya zo cewa ajwaf, mutum ne wanda yake yana da kwakwaran sauti, ma'ana sautin shi ya khuruju min al-jawf, daga ciki kenan. Saboda haka sai zamanto fa kabbara, sai kabbara mai ƙarfi. Wa rafa'a sautahu bit takbiri, kuma sai ɗaga sautin shi da kabbaran nan. Fa ma zala yukabbiru, bai gushe bai yana kabbara. Wa yarfa'u sautahu bit takbir, yana ɗaga sautin shi da kabbara. hatta istiqada bi sautihi annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi sallallahu alaihi wasallam sai zaman to ya farka dalilin daga sauti na sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu wanda malamai suka ce wajen amfani da yayi a wajen daga sauti kenan a ciki da akwai bin tsari ta farki wanda yake na ladabi na ladabtarwa ko kuma na ladabi shine hadda tsakankanin maslaha guda biyu ɗayan maslaha kenan tunatar da mutane don su farka kenan ɗayan maslaha kenan tunatar da mutane kenan ta hanyar mi ambatan Allah ta biyu kuma shine farkar da mutane saboda haka sai kuma aka keɓanci yin kabbara saboda shine fiyayyen abin da za a kirayi mutum zuwa ga sallah to fa ma zale yin kabbir bai kushe ba sai dai Umar yana kabbara wa yarfa'u sautahu bit takbiri kuma yana buga sauti yana kulla kabbara kulla yin kabbara hatta sai qada bi sautihi har ya zamanto sababin sautin shi kenan an samu farkawa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta sai qada bi sautihi sallallahu alaihi wasallam har annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamo ya farka da wannan sauti na sayyidina Umar falamma istiqadha a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka shakauna ilayhi alladhi asabahum shakau ilayhi alladhi asabahum sai suka kawo mishi jajan abin da ya same su na makara kenan ya rasulullah ga fa yanayi wanda ya zamanto ya faru kenan a gare mu kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi dan saboda lallamin zuciyarsu da kuma kwantar musu da hankali saboda abin da ya bujuro musu na samun damuwa a safutar lokaci jama'a sahabbai a lokacin da mutun ya zamanto yayin jinkirin sallah sukan jajanta mushi lokacin da mutun ya zamanto kabbara harrama ta ba in har ya zamanto mutun ya rasa jam'i to sukan wasu kwanaki ana mushi ta'aziyya ana jajanta mushi saboda babbar asarar da yi to kaga shi addinin musulunci aiki ne musamman ma al'amari wanda yake na sallah walan yuhafiz alaiha illa mu'min babu mai kiyaye ta sai wanda yake mu'mini wanda kaga rashin kiyaye ta iya daga abin da yake sawa a tashin mutun tare da fir'auna da hamana da karuna Allah kare mu musamman kuma salloli irin sallolin da suka zamanto suna da girma suna da matsayi irin hafizu ala salawati was salatul wusta irin sallah ta asubahi irin sallah ta isha a samu mutum yana sakakin suna kubce mishi kenan a jam'u sahabbai sukan ganewa mutum dukkanin wanda ya zamanto yana takhallufi akan sallah wadda take ta asubahi ko kuma ta isha ba kowa ke takhallufi a ita ba suka ce he munafiqin da yake a hili to kaga akwai hatsari inna asqala salatu alal munafiqin salatu al-isha wa salatu as-subuh kenan ya kamata ya zamanto mutum yana da kokarin din yanda zai yaga cewa ya kiyaye yin sallah a lokacinta in ba ya kama ba wani uzuri in ba ya kama ba wani uzuri kenan abu ba sabon ba kamar misali nan gurin kamar misali nan saboda haka kenan iya da hatsari rashin yin sallah a lokacinta shakau ilayhi alladhi asabahu sai suka kama nan sallasan jajan musibar da ta same su qala la dayra aw la yadiru annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce babu damuwa ko kuma ba zai cutar da ku ba saboda mai ba da gangan bane irtahilu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku tafi mana ku mutafi kenan daga wannan guri fartahala a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da waɗanda suke tare da shi a watarwa ya fartahalu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku tahi mana sababi na tahiyar su daga wannan guri din saboda kamar yadda ruwaya ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kwari ne wanda akwai shedani a shi da wannan malamai suka ce hujja ne yana nuna cewa halaccin kenan jinkirta kawowa sallah wadda ta kubce ma mutum kenan sallar da ya zamanto ta tsere ma mutum ba laihi bane kaga nan gurin sai ba su tsaya ba kai tsaye suka yi kenan in har ya zamanto sallar da ta tsere ma mutum in dai ba akan gafala bane ko kuma sako-sako to ba laihi bane kenan in ya zama kamance baka yi ta ba sai kuma ka tuna to ba yana nuna nan nan inda kake ba dole ruwaya ta Abu Dawud hadisi na Ibn Mas'ud yace tahawwalu an makanikum alladhi asabatkum fihi al-ghafla ku kauce daga gurin da wannan rabkana ta same ku kaga shi ma wannan akwai raddi ciki cewa illar da ta sawa suka ce kasanto kenan wai lokacin na karaha ne shi yasa sai aka ce kasu basurama ba kenan a lokacin in har ya zamanto kenan sallah wanda take ta ramuwa ce a kowane lokaci ana ramawa fa sara sallallahu alaihi wasallam ghaira ba'id sai ma ji salasa sai tahiya amma ba guri wanda yake nesa ba fa sara ghaira ba'id thumma nazala kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamanto ya sauka kenan sai aka bar kwarikin da yake da mi shedani fada'a bil wudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai azo da ruwan arwala fatawadda'a a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamanto yayi arwala anan gurin babu kenan uzurin dan mutum ya samu makara na sallah ya halka sai gabatar da yin taimama maimakon wannan kenan suma sara ghaira ba'idin thumma nazala sai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai kuma ya sauka wasu kace anan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta saboda shagaltuwa a bisa kenan halaye nasu ko kuma taharruzan min al-adubi saboda takatsantsa daga makiya ko kuma jiran ko wahayi ya sabko akan wannan wasu dai sun fadi maganganu daban-daban wasu kuma suka ci adan saboda masu barci ne ya zamanto sun farka ko kuma wanda yake da kasala ya zamanto kenan ya samu nishadi Imam al-Qurtubi yace wasu malaman sun yi ruko da wannan suka ce wanda ya farka daga barci a bisa sallar da ta kumce mai abulaguro to abin da yake ya kauce daga wannan guri kin ya bar wannan guri ya je wani guri wanda yake na daba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ko kuma misali mutum ne ya zamanto ya kwanta guri shi yasa koda gangadi ya kama ka a masallaci to sai ka tashi sallah sai ce ka canza wani guri sabanin wannan guri kin zaka ga kenan cikin canzawar mutum ya samu nishadi kenan dukkan wanda ya samu gafara gangadi ko wani abu makamanci ka a halin hutuba ranar juma'a to sai ka tashi ka sauya wani guri fada abi wudu annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa azo da ruwa alwala wa nudiya bis sala sai kuma aka yi kiran sallah wannan ya nuna kenan inda ya zamanto sallah ta kuce ko da ta ramuwa ce za a iya kiran sallah kamar yadda ruwaya ta muslim yace udhina biha sai aka yi kiran sallah din da wannan kenan sallar da ta kumce ana iya mata kiran sallah fa salla bin nas sai ma mutane sallah kaga shi ma dai shar'an ta yin jam'i na sallar da ta kumce sallah ce ta tsere mana ba mu ba kenan sai mu hadu mu jam'i falamman fatala min salati lokacin da ma ki sallar sai ida sallah idza huwa bi rajulin sai ga wani mutum idza huwa bi rajulin sai ga wani mutum wannan mutum sirajuddin ibn mulaqin yace shine khallad ibn rafi ibn malik al-ansari dan uwan kenan rifa'a mu'tazilan ya kaurace ma'ana ya kauce daga wajen mutane lam yusallima annas bai sallah tare da mutane ba sai ma yake ce ma mal'aka ya fulan an tusalli ma al-qaum wani mai hana kai sallah tare da mutane irin wannan zamu ga inda ya zamanto wani al'amari ya faru wanda abin abu ne wanda yake ba na yabo ba ga wani daga cikin sahabbai to akan saka yawa da sunan shi ya arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid to kaga ragon sahabbai ne kenan sai a samu wata hanya din sai wani ya sarrafa wani ne ko kuma daga baya wasu su yi tambaya wane ne wannan kazan sai a faɗi wani ne ko kuma a tar ruwaya sai kaga an bata wani ne amma asali zamu ga abin da ba ne yabo ba sai zamanto an saka ya abinda kuma yake abin jinjinawa ne abin a zo a gani ne sai muga ana bayyana sunan to shi addinin musulunci haka yake da bukatar suturcewa da kuma lullubewa ba wai kumyata mutane ba ta hanyar sarrahawa da sunan mutum in har yayi abinda yake ba abin a yaba ma ba a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma manaka ya fulana an tusalli ma alqaum wani mai hana ka kai sallah tare da mutane an tusalli ma alqaum mi hana ka sai ce ya rasulullah asabatni janaba wala ma janaba ta same ni kuma wala ma ababu ruwa a gurin mana wala ma ababu ruwa kenan kwata kwata hafiz ibn hajar yace ko kuma kenan ma'i tare da ni ibnu daqiq al-ayd yace la ma ma'ana mawjudin indi kenan an yi hadafin wannan kenan babu ruwa a guri na saman me ko kuma korewa samuwar ruwa gabaki daya cewa kwata kwata kenan me babu ruwa shine yafi kaiwa kenan matsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce alayka bis-sa'id ina umartaka bis-sa'id da bigire saboda Allah ya ce fatayammamu sa'idan tayyiba saboda haka sai umarce shi da samun kenan guri tsarkakekke fa innahu yakfik shi ya wadatar da kai ma'ana dan mi halaccin yin wannan sallah in dai haka yace mama shikenan ya halitta kai wannan kuma shine mahalli shahidi a ciki zamu ga kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mama ne aka ya fulan anta salliya malakum in kai sallar ka kazo mutane suna sallah to kai kokarin bin su a matsayin nafila kai kokarin bin su a matsayin nafila tunda kenan tuntuni kai kuma biyayya ibada mi kenan wanda aka yi a farkon lokaci to in yazo in kazo kuma nan su he ka bi su amma wanda zaka yi tare da su sai ka maida ta matsayin nafila maimakon ka koma can kauye daya ka zauna kai annabi sallallahu alaihi wasallam umarce shi kenan da yin wannan wannan kenan ya nuna yin taimama yana tsayawa a matsayin abin da yake kambacin arwalla suna cewa abin da yake kambaci yana da hukuncin kenan abin da ya kambace shi sai dai abin da dalili ya zamanto ya keɓanta kuma babu keɓantar dalili a nan gurin dalilin da ya keɓanta sai kuma abin da ake ruwaitowa daga Ibn Abbas yake cewa mina sunna Allah ya salliya bitayammumi illa al-maktuba thumma yatayammamu lil-ukhra wanda darul qutni ya fitar da kuma baihaqi aka ce sanadin shi bai tabbata ba saboda haka wannan kuma shine madogara wanda suke cewa wala tusamma wala tusalla faridataini bitayammumin wahid kenan mutum ba zai sallaci farilla biyu ba da taimama daya kana iya sallata biyar ma abin da yake warware taimama shi yake warware arwalla sai kuma doriya kai taimama sai kuma aka kawo ruwa kenan yanzu aikin taimama ya ida amma ibadar da aka yi da taimama fa tayi kana iya arwalla dan kai karatun qur'ani kuma kai me sallah da ita to haka kenan kana iya kai taimama dan kai karatun qur'ani kuma da wannan taimama din kenan kai sallaka ta farilla saboda hukuncin ta hukuncin arwalla saboda haka shi wannan bai tabbata ba suka ce a cikin shi da akwai al-Hasan ibn Umara matruk ne saboda haka kenan bai tabbata ba wannan haka yazo ta hanya shi ma dai hujja bata tsayuwa akan wannan a cikin nan zamu ga kuma akwai kissa ko kuma labari na shar'anta yin taimama ga wanda yake da janaba tunda janaba ce gare shi kaga mutun zai taimama tana tsayawa matsayin alwala ta tsaya matsayin wanka kaga sabanin mi arwalla wanda arwalla ba za ta tsaya ma ba kambacin janaba ko kuma kambacin kenan haida sai kuma akwai halaccin ijtihadi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda siyakin ya nuna kaga yin taimama sananna abu ne wajen shi sai dai aya kenan bata sarraha ba da za iya yi ga hadisi wanda yake babba saboda haka sai ga cewa kenan mi sai ke ga kawai taimama ta shahi arwalla ce sai ijtihadin shi kaga kenan yin ijtihadi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan suka ce za iya dauka kuma cewa malami in ya ga wani aiki wanda yake akwai ihtimali na a cikin abin kenan kaga ya zauna sai ga alamun bai sallata da mutane ba yace mama na ka ta salli bin nas kenan zai iya tambaya halin mutumin dan ya ji hakikarin abin sai kaga mutum ya aikata wata ibada ko wani abu haka sai kake da dan shakku ciki to ba laihi bane ka tambaye shi me yasa wani kai kaza me yasa wani baka sallah da mu me yasa wani kaza wannan duka babu laihi sannan kuma kenan kwadaitarwa a sallah ta jami'i kenan barin da mutum zai yi shi ɗaya ya sallah shi wannan abin aibantawa ne ga wanda zai haka indai ba tare da wani uzuri ba sai kuma kyakkyawan tausasawa da kuma kenan tafsasawa wajen inkarin munkari kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto ya tausasa mishi sannan kuma wadatuwa da bayani akan abin da kenan ya zamanto an samu makasudi ma'ana manufa'in indai mutumin ya fahimta to kawai shikenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina umartaka bis-sa'id fa innahu yakfik yin haka nan kin ya wadatar da kai thumma sara annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi tare da shi da ragon sahabbai fashtaka ilayhin nasu min al-atash sai mutane suka dinga kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana sahabbai suka dinga kawo jajan kishirwa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai sauka fada'a fulanan sai kirawo wani aka ce shine Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu kamar yanda ruwaya ta Muslim ta zamanto ta yi nuni akan wannan yace saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam fada'a fulanin kana yusmihi abu raja yana ambata sunan mutumin wa nasiyahu auf amma shi kuma auf sai zamanto ya manta wane ne wada'a aliyan kuma sai kira sayyidina ali kenan mutum biyu da imran ibn husayn da sayyidina ali fa qala yace izhaba kutafi fabtaghiyal ma'a kunemo ruwa saboda haka fantalaka sai zamanto su biyin sun tafi dan neman ruwa ko kuma kirdadan gurin ruwa wannan kenan ya nuni amsa yanda al'ada ta gudana wajen neman ruwa ko wani wannan riko da sababi bai suka cikin abin da yake tawakkali ku ne kuna tahiya sai kuka rasa ruwa ba cewa ba za mu zauna nan gurin kenan bar aje ayi riko da sababi a nemo wannan ruwa din ko kuma a nemo kaza saboda haka a lokacin fantaraka suka tafi a tafiyar su fatalaqa yamra'atan baina muzadataini sai suka hade da wata mata baina muzadataini tana zaune a taguwa ta tsakankanin muzadataini salka salka ya guda biyu ma'ana kenan ta yi labtun salka ta zauna a tsakiyar wannan salka guda biyu tata muzadataini ta siniya ne kenan na muzada a wata ruwaya kuma alqirba wadda take kenan kabira an kira ta da muzada malamai suka ce duba da kenan an ƙara wata fata an gwamai an rubanya wata fata a samanta ko kuma kenan maimakon muzadataini kenan tana tsakankanin satihataini min ma'in ala ba'irin laha satihataini shi ma dai salka kenan guda biyu fa qala laha sai suka ce da ita ainal ma'u aina za mu samu ruwa qalat sai ta ce ahdi bil ma'i amsi hadhihi sa'a marabina da ruwa jiya wannan lokacin ahdi bil ma amsi marabina da ruwa amsi hadhihi sa'a jiya daidai wannan lokacin wa nafaruna khulufun sannan kuma jama'ar musuntahi sun bar iyalansu ma'ana sun je neman ruwa irin da zaka samu ƙauyen da za a yi awa 24 ka ajiya samu ruwa wani za a yi awa kaza ka samu ruwa to yi ta ce kenan marabina da ruwa jiya iwar haka saboda haka kuma jama'ar mu sun tafi dan neman ruwa qala laha sai suka ce da ita intaliqi idan saboda haka kenan mutahi ma'ana suka nemi a tahi kenan zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abinda suke kyautata tsammani a baya irin hakan ya faru an nemi ruwa an rasa mu'jiza ta bayyana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu kulkulun ruwa so da dama hakan ya faru saboda haka sai suka ce kenan mutahi fa qala laha sai suka ce da ita kenan hadi sa'a wa nafarna khulufun qala laha intaliqi idan qalat tati ila aina ina za mu je qala ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu je gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qalat tati alladhi yuqalu lahu sabiq wanda ake cewa ya karkata kidan wanda ake cewa ya bar hanya da wanda zaka cewa ne ya bar hanya kenan qala huwa alladhi ta'ani suka ce eh wanda shi wanda dai kike ne kenan anan gurin bus tabbatar mata ba da haka nan kuma sannan busko sai suka ce huwa alladhi ta'ani saboda haka kenan babu wani jan zance da kuma abin nan akai ma'ana mu je dai in mun je zaki tabbatar da cewa a ya bar hanyar ko kuma kin gane wane ne ya bar hanya saboda haka a lokacin suka kama hanya tare da ita wannan malamai suka ce yana nuna kenan in hadda akwai wani uzuri babu ne hin kenan khulwa in hal uzuri ko kuma wani daruri ya bada kadaituwa kenan da mace fantaliqi tahi faja'a biha ila annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo da ita gummaki wa haddathahu alhaditha suka labarta mai labari qala fastanzaluha an ba'iriha sai ne mita sauko daga raguminta waje annabi sallallahu alaihi wasallam bi ina'in ma ke ce ku kawo wani makayi fa farraga fihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam zuba cikin makamin afwahil muzadataini daga bakunan wannan salkaye guda biyu awsatihataini ko kuma ne waɗannan makaye na fata guda biyu wa auqa afwahahuma sai kuma ya daure bakunan nasu wa atlaqal azaliya sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kunce kenan kasan wadannan salkaye guda biyu tunda ta saman aka zubo to kuma kasan inda shine mazubi sai aka kunce wa nudiya finnas sai aka shelanta cikin mutane isku ku zo duka ku sha wastaqu sannan kuma duk ku shayar fasaqa man saqa mai sha ya sha wastaqa man sha a wanda kuma zai shayar da dabbashi shi ma ya zamanto ya shayar da dabbashi wa kana akhira zalika karshen wannan an a'ta alladhi asabatuhu aljanaba ina'an min ma'in ba ma sha ba kenan sun sha sun shayar da dabbobi mai rikan guzuri ya dauki dan abin da ya dauka na guzuri wa kana akhira zalik karshen wannan an a'ta alladhi asabatuhu aljanaba wannan wanda janaba ta same shi kebanne kebance sai aka bashi da wannan malamai suka kawo hujja gabatar da kenan maslaha ta sha na dan adam da kuma dabba akan wane shi kaga yanzu nan gurin aka shayar da dabbobin da suke bukatar shayarwa sannan shi kuma mai janaba aka bashi mai ya zamanto yayi amfani da shi garuwa a wajenka ya zamanto kuma kenan garuwa wajenka zaka yi arwalla kuma zaka sha in kai arwalla baka samu na sha ba ko kuma janaba ta kawo mutum in har aka yi wanka babu sha to in kai zaka cutu ko dabbarka za ta cutu ko da karanka ne zai cutu lalle wannan ruwan a sha shi a ba dabba ta sha in yaso kuma sai kai taimama kaga sai aka gabatar da sha da shayar da dan adam sannan kuma sai aka yi amfani bangaren abin da ya shafi ibada kenan aka jinkirta aka jinkirta bashi a wata ruwaya ta muslim yace ghayru anna lam nasqi ba'iran sai dai bamu shayar da raƙumman mu ba malamin suka ce wannan mahmuli za a dauke shi a matsayin wanda kenan raƙumin bashi da buƙatar shan ruwa saboda haka su waɗannan ba shayar da su ba wannan ya nuna mu'jiza ta maki sallallahu alaihi wasallam bangaren ruwa dan rayar da ɗan adam kaga hakan ya faru ba so ɗaya ba ba so biyu ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka katso mai tsotsin shi masu albarka aka ga ruwa yana ta bulbula duk mutane suka yi amfani da wannan ruwa shi yasa malamai suka ce dukkanin abin da Allah subhanahu wataala ya ba annabawa ya rarraba ma annabawa to ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah dunkule duka gabaki daya sai bashi duk wata mu'jizar da zaka samu ta gudana a hannun wani annabi to wanda ta gudana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hita annabi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fi dukkanin annabawa yawan abin da yake mu'jiza yana daga aqida ta ahlus sunna wal jamaa kuma yarda da wannan wanda an samu wadanda su sun kharafa a jalibin kenan imani da bangaren mu'jiza da kuma karama irin wannan abun kuma in ya faru ga annabi shine mu'jiza in kuma an sami ya faru ga wani bawan Allah kenan shi kuma karama ahlus sunna wal jamaa suna tabbatar da wannan mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu'jizozi ne wanda la tu'addu wa la tuhsa ba su iya lissahuwa an aka ce in an gama da haƙur ayi ta kai 60 ka gani shi yasa zaka ga wani sai 1000 mu'jiza mai mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza duk tsagewar wata bulbulan ruwa kirawa itaciya ta mushi sutura yin zance da dutse a tasbihin abinci kaga duk irin waɗannan abubuwa ne wanda suke ba su lissawa to kuma mai dungurungum alqur'ani mu'jiza wanda take madawwamiya har abada wanda ubangiji kulla illa in istamatul ins wal jinn ala an yatu bi mithli hadha alquran la atuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira kai da a ce mutun da aljani duk su yi kawanya su taimakeke ne juna su zo da kwatankwacin qur'ani bas kisa ba koda juna zai taimaka mu juna karshe kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina in wai kuna da darda shakka kan abin da muka safkar fa atu bi suratin min mithlihi ku zo da sura daga kwatankwacin qul huwallahu idza jaa suratul abinna tabbata da ku zo da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce kenan fa atu bi suratin min mithlihi wa du'u man istata'ta min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa la taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara wadu shuhada'akum in kuntum sadiqin to kaga karshe ne tuka shine mu'jiza wadda take madawwamiya har abada wadda babu zancen kenan a ce lokacin ta ya wuce wa kana akhira zalika an a'ta alladhi asabathu aljanaba karshen sai aka ba wanda janaba ta same shi ina amin ma in shi ma makai ne ruwa kale yace kala da fa afriquhu alayk ka tahika zuba a cikin ka ma'ana kai wanka kaga kala da fa afriquhu alayk yana daga dalilin cewa ba wajibi bane mi kenan can cudawa wa hiya qa'ima tanzuru ma yaf'alu bi ma'iha tana tsaye tana kallon abin da yake aikatawa da ruwan wannan dan wai mullahi yace na rantsa da Allah laqad qili'a anha haqiqa an dakatar an ida da salkar wa inna hala yusayyalu ilayna annaha ashaddu mala'atan min hahin abtada fiha an ida da wannan salkar amma muna tunanin cewa ruwan ma ya hima ƙara ruwan sarkai ya hima ƙara ya fi cika tab hinamta da afiha daga lokacin da aka fara cikar shi da fafirin shi ya ma hi lokacin da aka taba tana tsaye tana kallon iko Allah kaga ta ni shakka ta shige ta tunda yanzu da tace wanda yake kenan wanda yake ya kauce ma hanya arwaya ta bayyana yace imla'an minha ya ma fi cika daga wannan saboda haka kenan suna tsammanin haka ne yawan ya ma hi lokacin da ya zamanto an fara wannan yayi nuni a samu mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam arwaya ta muslim yace annahum mala'u kullu qirba kanat ma'ahum duk wata sarkar da suke tare da yadda suka cika ta mimma saqata min al'azali daga abin da ya zamanto yana zubawar wannan daga kenan kowa ta salkar yace kuma sai salkar ta wanzu tana cike tab saboda sahabbai ya zamanto suna saka suna tunanin kenan abu kaga kawai wannan yawan ya ma kenan sai ya zamanto mi suna tunanin cewa adadin cikar salkai yayi yanda da take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ijma'u laha sai Annabi sallallahu alaihi wasallam umarce su yace ku tattaro mata ku tattara a gare ta ijma'u laha ku tattara mata fa jama'u laha ma baina ajwa sai aka dinga tarawa mai ajwa ya kawo wada qiqa wasa wiqa ne wanda yake da shi ma gari sai kawo hatta jama'u saboda haka ma baina ajwa tsakankanin ajwa wada qiqa wani ya kawo gari wasa wiqa wani kuma ya kawo sawiqa hatta jama'u laha ta'ama har aka tara mata abinci kenan tunda dabino sauye da kai duka kaga abinci ya gamu faj'aluhu fi thawbin sai sanya shi cikin wani makayi wa hamaluha ala ba'iriha saboda haka aka ce ta haura kuminta wannan an tattara mata dan dakata zuciyarta kambacin mi kyautatawar da tai har jazaul ihsan illa al ihsan saboda haka sai aka mata haka kuma babu wani abin da ta je na tsoro ko kuma wani yanayi na an amshe ruwarta ko na kaga babu tsoron ci akwaci aka mata ko kuma kaza aka mata sai sahabi Ibn Hajar yace lalle ana akwai halaccin al-akhdhu lil muhtaj bi ridha lil matlub minhu kenan karbar abu ga mabukaci karbar abu na mabukaci absa yardal wanda aka nema daga wajen shi abi ghairi ridahu in ta'ayyana in ma zama tilas ba tare da shi kana cin abinci kaga mutun da abincin shi yana ci kana jin yunwa ga mutum kuma da abinci ko yana sai da ka ce ba ni ba shi ya ki baka ba ni ka zakiya to kawai kwaci ka musamman ya ce in ta yana saboda haka ya zama to bari za ka yi mata kashe ka tunda zai da imani kana bukata ka ga ya kulle guzurin shi ya ki ya bada kawai ya ki inda ya rashe ka nema kenan cikin dadin rai in kuma yake cikin dadin rai sai ka ce to abinda kawai ke faruwa sai dai kai haƙuri in kuma ya kare ka kai kawar ta ka tsere dan ka ce jiranka saboda haka kenan akwai wannan sannan kuma yace akwai jawazul muwaqat fi mithli hadha min al-hibat wal ibaha kenan wal ibahat min ghairi lafz min al-muti wal awwal akhir shi ma dai halaccin kenan mammekawa a irin wannan kyautakin saboda haka kaga sai ya zamanto mi kowanne ya zama yana badawa fa jam'u laha ma baina sai suka tattara mata kenan abin da yake tsakankanin ajwa kenan dabino mafi kyau daga dabino wanda yake na Madina suka tara hatta jam'u laha ta'aman har suka tara mata abinci ruwaya ta muslim ta ahmad a cikin musnad yace ta'aman kathiran abinci wanda yake abinci wanda yake mai yawa kenan ta gamu da waɗanda suke kurama ugu saboda haka yayin suka tara mata wannan abin sakamakon kyautatawar ta wa hamaluha ala ba'iriha saboda haka aka azza ta a raƙumin ta wa wada'u thawba bayna yadayha, sai suka ajje wannan wannan madauri wanda aka tara abincin, tunda an dinga tarawa a saman wani rida'i, sai suka dora abin kuma a gabanta. Qala laha ta'lamina ma razi'na min ma'ati shay'an, kin san da cewa ba mu tauye wani abu ba, ba mu rage wani abu ba daga cikin ruwanki. Ta'lamina, kin san da cewa ba mu tauye wani abu ba, ma'ana bai zamanto ba mun rage wani abu min ma yake daga ruwanki, kina sane da haka? Tace kenan kwarai, saboda haka kenan dan me tabbatar mata da kuma kwantar dai da hankalinta, ma'ana kina gare hakan dai ba, kin gare ba mu tauye miki wani abu daga ruwanki ko? Kuma sannan gashi an tattara miki duk ababe, bal ruwan ma kenan adadin shi yafi adadin abinda da kike dauke da shi. Walakin Allah huwa alladhi asqana, sai dai Allah ne shayar da mu kenan, ba wai ke bace kika shayar da mu, ke sababi ce fatat ahliha, kaga nan ma da kai mi alaqantar mat zuciyarta da ubangiji. Fatat ahliha, sai ta zo wajen jama'arta, wa qad ihtabasat anhu, haqiqa ta samu jinkirin zuwa gurin su. Qalu, suka ce ma habasaki ya fulan, wance me ya tsare ki? Qalat, tace al'ajabu laqayni rajulan, tace al'ajabu laqayni rajulan, mutum biyu ne suka hadu da ni. Fadhahaba bi ila hadha ar-rajul alladhi yuqalu lahu as-sabir, sai muka je gurin wannan mutumin, alladhi yuqalu lahu, kaga nan gurin kenan ni wanda yuqalu lahu ake ga ni kenan, sai su sai ta fitar galai, sai alladhi yuqalu lahu kenan ba sabi bane, alladhi yuqalu lahu sabi, wanda wai mutane suke cewa ya bar hanya. Fa fa'ala kaza wa kaza, ya aiwatar da kaza kaza gaban idona. Fa wallahi innahu al-ashhara an-nas ma baina hadhihi wa hadhihi, tace lalle shine mafi kautar da hankalin mutane, aka ce sai abinda zai zamanto ya fice hankalin mutan kenan, ya yi wannan take nihi kenan. Wa qalat bi isba'iha al-wusta wa sababa, sai ta aiwatar da hannunta ta tsakiya da kuma manuniya. Farafa'atuhuma ila sama, ta daga su sama, tani as-sama wal ard kenan, shine me mafi daga sama da kuma ƙasa kenan, babu wani wanda ya kai shi kenan tafiyar da hankula. Aw innahu la rasulullahi haqqan, ko kuma tace gaske wallahi manzo ne na Allah. Fa kana almuslimuna ba'da dhalika, bayan nan sahabbai sun kasance yaghiruna ala man hawlaha min almushrikin, sukan kai farmaki ga mushrikai na gefe gefen kabilansu. Wala yasibuna sirma alladhi hiya minhu, amma ba su farma wannan taushika, wannan dan jama'a ko dan kauye wanda ita take ciki, saboda haka rigarsu ne ba su kai farmaki rigarsu, sai dai me gefe gefen su, tunda duka wanda suke mushrikai ne, wanda kuma mun sani addinin musulunci kenan, bayan kafirai sun harbi musulunci ta baka ɗaya duk gabaki ɗaya, da wanda suke kiristoci, da wanda suke yahuda, da mushrikai gabaki ɗaya, sai Allah ya ce to kuma qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatu, amma tare da haka saboda kirkin da kai wannan ruga ta sun an zo ba a farmusu, alladhi hiya minhu, wadda take ci. Fa qalat yawman liqaumiha, wata rana sai ta gaya ma ɗan ƙabilantansu, ma ara anna ha'ula'il qauma yad'unakum amdan, ba ni ga waɗannan mutane wai da gangam ne, yad'unakum suna kyale ku ne, ma ara ba ni zata anna ha'ula'il qaum yad'unakum amdan, suna kyale ku ne kawai haka. Fa halakum fil islam, za ku iya musulunta, saboda ba fa haka bane kawai suna barin ku ne, a kenan saboda me suna kyale ku ne? Saboda kirkin da namusu. Fa hal lakum fil islam, za ku musulunta? Fa ta'uha, sai suka mata ta'a. Fa dakhulu fil islam, gaba ɗaya suka shiga musulunci. To le ka kaga tausasawa, kyautatawa, alkhairi yanda ya jayo zuwa ga mi shiga musu. To in ku har wanda take ba musulma ba, aka leka waɗannan abubuwan, aka yi mata wannan saboda ta yi wani abu na kirki, dan a jayo hankalinta ta musulunta, kuma ƙarshen ita ta musulunta, wasu ma suka musulunta kaucewa misali, tare da sun cancanci a yaƙe su, amma saboda kirkin da suka yi kwaya ɗaya sai ake ɗaga ƙafa. Alherin da aka tattara duka ya zamanto mi an yi mata na sakamakon da aka mata na wannan. To kaga haka ya zama ya kamata masu kira zuwa ga addini ya zama to kenan sun leka wannan janibi kin na bangaren kenan kyautatawa da kuma tausasawa koda kuwa ga wanda yake ba musulmi bane. To ya ga wani bangare na nagartattun halaye wanda shine zai jawo shi karbi addinin musulunci balle kuma abocin tahiya a addinin kake son ya gane. To labudda sai kai amfani da maganganu tausasa maganganu na kyautatawa kaga dukkanin mutumin da zai ba daidai ba ya zaman to ka kausasa mishi babu yanda za a yi wa koda yana ga kan daidai kake amshi wannan wanne yake nuna kenan rashin kyan tsarin masu kokarin yima wanda ya kuskure gyara ta hanyar zagi da cin mutunci da cin zarafi kuma su jingina abinda addini ba wanda zaka zo kana ce mai mahaukaci mara ganewa mai kaza mai kaza ka gama leka duk siffofin shi ka gwance kala shi ka bata shi kuma ka ce kamnar shi ce kake yi so ne kake shiru kaga abin warjununu fulu sai dai a ce wannan hauka ne amma bayan da za a yi kama muta kuma ka ce wai kauna ce kake mushi tai shiriya daidaito. To lalle ga duk wanda yake da'iya ya kamata ya zamanto kenan ana leka waɗannan janibubbuka din. Bukhari ya fitar a alamatun nubuwa haka kuma Imam Muslim shima ya fitar lokaci ya yi koko. Idan ya tara mutane? Sai yi don su tashi inda lokacin sallah ne sai don su tashi inda lokacin sallah ne tun da kaga ai sai ne na wakil da ya tashi kawai kabbara ya dinga yi kuma ba mashi inkarin yin wannan ba ko kaga za su makara to ai gwada lalle ne wani mace zai yi kata uba. Menene abubuwan da za mu koya a wannan hadisi din sai mu cike minti biyar a ciki. Na'am. 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 Ba zai kwanta ba. Ba zai kwanta ba. Shi yasa kaga su sahabbai nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu la taula ya biyo. Kaga saboda me kenan kwancin da suka yi su da makarar da suka yi su ba a gangan bane ba. Wani abu ne wanda kenan kwari ne wanda akwai shaitani a gun. Kwari ne wanda akwai shaitani a gun. Amma ba yana nuna kasantuwar sun yi tahiya sun kwanta a ƙarshen dare shi ya jaza wannan. Saboda ai kaga dama bayan Allah kanu qalilan min al-layli ma yajhuru. Saboda haka kenan sahabbai wannan sabansu ne wannan kenan jimawa din. Sai dai kawai kwarin ne yace guri ne wanda me akwai shaitani a nan. Saboda haka inda zaka kwanta a lokacin da ƙarfe 4 ana sallah ƙarfe 5 sai ka zo he ka kwanta kaga dama ka san baka yi tashi ƙarfe 3 za a yi sallah ƙarfe 4 kuma kaga je ka zo ka kwanta ka san dama dole he ne sai jambu ya barka. To irin wannan gwadda kai hakuri kai sallah in so khalas kenan he mutun ya kwanta shine abin da yafi saboda girman lokaci ke inna salatu kanat ala bin inna kitabun mubin.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum
assalam. Wannan hadisin akwai wani hadisi cikin bulugin ma.
Na'am.
Kitabul Tahar.
Na'am.
Wanda akwai babul anya.
Na'am.
Wanda hadisi ake zato da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin mazalim tumaratin mushrika.
Na'am.
Daga cikin shi aka ce fi hadisin da bi.
Na'am.
Cikin wannan hadisin ne ko?
Cikin wannan hadisin ne ba. Ya nuna kuma kenan halaccin amfani da kenan makayi na wanda yake ba musulmi ba makayi na wanda yake ba musulmi ba kaga nan gurin kenan wannan kinta ne makayi ne in akwai yaqinin na tahara a ciya yaqini na najasa amma dai babu wannan kenan asali shine halacci sai dai kenan ana da yaqinin akwai najasa a ciki to wannan kaga shine mutum ba zai ba.
Akwai wani hadisi wanda yake cewa kada a ta abinci don abin da yana kwanon ko a sha cikin kwanon abin da ya yi mushaka ya haɗa ta wani hadisi shi ma ji cikin dai babu yake
aka ce
wanda a nan sallar da sallar kada a ta abinci ko kada a sha cikin abin da yana
muharike lafazin aha aha
na
na sai ku ci a ciki to bambanci inda na ko ane ta zahabi dai la ta kulu fi ane ta zahabi yawa kenan shine da wannan ne sai malamai suke cewa inda ya zamanto kenan yin amfani da shi kai tsaye da akwai karhanci matsakar dai akwai wanda ba shi ba in ka kalli wani abu shi wannan a lokacin ayruwan cikin salkatta yake kuma babu wani ruwa sai shi kaga babu makawatin da ba wani makayin da ruwa yake ciki sai shi saboda haka sai aka debo daga shi to matsakar misali akwai kwalo wanda yake ba na kafirai ba kenan kai amfani da shi yin amfani da na kafira anan gurin makaruhi ne amma inda babu kuma kenan halaka ne shi kuma kai amfani da na kenan kafiran kamar yanda sunan gurin babu shi kuma can gurin kaga kenan a za iya samun kwanan da ba shi ba kenan sai kai amfani da wanda ba shi ba duba da mi suna shan giya kaga kenan akwai yiwuwar a samu wani nau'i daga nau'i na giya din ko wani abu na najasa a ciki saboda haka inda ko wani makaruhi ne in kuma kenan babu wani kenan wannan shi kenan dole da shi za ka yi aiki
na'am
kyautata mata aka ci gaba da kyautatawa kuma daga baya Allah ya sa alkhairi ba ma ita kadai ba har ma ragowar jama'a kaga suka karba masha Allah kenan wannan abu ne wanda yake da abin nan akai kuma har ma kaga abin da ya biyo baya na alherin da kowa ya mata abin da ya biyo baya na wannan kan mata yi tunanin kamar an mata kwace duk da a gaban idan ta dai kaga he da aka gaya mata kuma ba mu rage miki wani abu daga ruwanki ba Allah subhanahu wataala ne shayar da mu amma kuma aka ƙara bin baya mai da kyautata mata duk dan dai a ture wani abu daga zuciyarta to mi kake tunanin kuma irin wanda za su je su fasa bankunan mutane a sace kuɗi kuma kai ka ce mutanen nan kaza dagutu kuɗin su nawa ne kuma ka je bankin su ka kwashi kazan su ka kwashi ka ce kuma za a je ai jiharin ɗaukaka addini ka gani to kaga ya za ai mutanen kai addini naka ba inda za a fahimce shi ko gaskiya ce kake kira babu yanda za a yi mutum ya zo jibin shi ka zo ka talauta wani mai dukiya ka talauta wani kaza kuma ka ce kana son wai a bi aqidarka ai kaga har kasa ta nade ba wanda zai bi ka kaga ba wanda zai bi ka wancan ka sace matar shi wancan kai kaza to kaga duk abin da kaga kenan da kai wani nau'i na kausasa da wannan ba tsari bane na musulunci duk wanda kaga yana da'awa kan irin wannan tsari to kasancewa an bar tsarin da shine tsari kenan na hakika wanda musulunci yake sa a kira addini akai wani abu ne wanda kawai shi kawai iya san ran shi da kuma tamore din shi da kuma rashin tarbiyyar shi ya jaza mishi wa alaikum salam ya riga makara ba zai ba sai in kaman misali inda kwai kaman misali ya farka bai salla asuba ba misali ko sai ce bari ya je yayi wanka ya kimtsa yayi komai sai ya zo kuma in ya so sai salla shi ba zai ba wannan ba zai ba wannan na'am 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 lokacin da alibe ya yi a shi kuma wanda yake nihi ba janaba bace a yanzu kawai makararre ne je tashi maimakon kaga me ya kamata yayi kokarin yayi ya je yayi arwalar shi sallago saboda haka sai ya tsaya kamar iya da wasu ƴan uzurar kanshi ya kimtsa an yi sallah kuma shikenan sai ta yi gum ba haka saboda nan sarar sai ke cewa man nasiya man nama an sa'a na sai fa li salliha idza zakaraha kenan idza zakaraha lokacin da ya tuna saboda haka a lokacin kawai zai sallace ta ba zai yi abin nan ba saboda kaga ai da koyon sababin da shi yasa aka yi wannan aka jinkirta cewa ayi gaba saboda me wadin ne fihi shaytan naga mala ali daga naka sai mu kamar gaskiya ne kaga irin cutarwar da Qurayshawa suka dinga ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutarwar da aka dinga ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga suke ta bi guri ta yanda har ma gashi tana kauyen su amma kuma tani labari ya ce mata cewa fa mutumin nan kawai ya bar hanya to amma leka ta ga duk abubuwan da suke karshe dai me sai da ta ga karkat kawai kai dai ka tsaya kan gaskiya duk irin sharri da kaza shine kuma abin da wani lokacin muke neman mu manta izalan nan tun ana mutun daya biyu uku masu izalan nan suke haduwa da kalubale ana halitta jinin su ya akai suka yawa to dan me yanzu ka zo kana nan nukunkudu wasu mas'alolin da an san mas'alolin kawai sunna haka tace a dinga hamo wani mushamala da wasu ɗan dubaru mare za su sai kaza tun abin ana nan haka ana ɗan kadan Allah yake bunkasa abu kawai gaskiya ka tsaya akan ta ka bayyana gaskiya kai dai zama dan Allah kake in kuma ba dan Allah ba kake to kuma sai kaga kai ma ka samu intikas amma ko almuhimmu tsaya kan gaskiya dan Allah shikenan to tunda lokacin ya yana insha Allah hadisi yana da fawaidi yawa Allah subhanahu wataala amfana da mu abinda muka ji abinda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana Allah subhanahu wataala ci rayuwarmu ya rubuce ne mai ilimin ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ta alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من اهل الدنيا دار الاخره صلى الله عليه وسلم